music at houseofsongs.com.
Ala garani sambana ala makarshe cancawa bulkatuwa hajibun bulkatuwa kunshin jawfana alhaji adam muhammad sarki bakka ta gun sarki da bisa mazazan fama ala garani sambana tafiyar sa sarkin waka azar naziru na jakaya ala garani sambana ala makarshe cancawa bulkatuwa hajibun bulkatuwa kunshin jawfana alhaji adam ku zama duba fadan nan da jinin ta yamma da aiki to a zo a gaira sarkin nan da anan sai sanya raki to ku zama gaira hakim mun da a ce zubewa gaban shi shi ma ya samu girma dukkan su sun sallama mai ba alƙara ne san fana alama karshe cancawa bulkatuwa hakim mun bulkatuwa kunjin jawfana alhaji adamu muhammad sarki banka ta gun sarki da bisa maza
sarki mun ga kaje sai dai bukin na gidansa
ce furas da tsodo ba fil zainaba kulka tun hangu mata sun hange ki sun tashi sun dube ki sun sara kulka tun zainaba just zainaba ce furas da tsodo ba fil zainaba kulka tun kina da yaya fanni fanni dalan ki sun gaje ki zainaba kulka just zainaba just zainaba ya kai ce furas
Allah ke mana abwa wanjiji ka samu dace duniya da lahira amin.